A yau 24 ga watan Afrilun shekara 2017, Prime Minister Jamhuriyar Nijar Brigitte Raffini ta dindin tawagar ministoci, sarakunan gargajiya da gwamnan jihar Tawa da tsohon ɗan Tawaye ya jagoranci bikin cikon shekaru 22 da rattaba hannu tsakanin gwamnatin ta Nijar da tsohon ɗan Tawaye, wanda aka yi a shekara ta 1995 a Wagadugu, babban birnin ƙasar Burkina Faso. Wannan bikin da ya wakana a garin Cintabara da headquarter a Zawa a cikin jihar Tawa, inda a nan ne aka soma Tawayen a jamhuriyar ta Nijar kusan shekaru 27 da suka gabata. To, domin samun bayani yanda bikin ya wakana, na tuntuɓi wani ɗan jarida da ke Cintabara don cewa da Malam Sidi Muhammad, wanda ya ce mini:
ya zo a nan Cintabara don tare da ministoci da yawa. Akwai gubernator na Tawa, akwai otoriti na kontri na kasa duka sun kazo wurinka. Kuma tun shi an kai forum kusan akan yi, kuma yau an kai babban sallah wannan ɗan zazzaɓin anniversary na wannan sallah na Apor da kai tsakanin Absalawa ta yi ta barakalla abu an yi shi cikin kwanciyar hankali, kuma an yi shi yadda ya kamata, yadda muke so a yi shi haka Allah ya yi.
Wani muhimmin abu ne za a iya rikewa cikin jawabin da shi Prime Minister ya yi a wurin wannan bikin na yau?
Prime Minister dai cikin abinda ya ce, abinda aka ma'ana, ya ce babu wanda ya isa ya yi ƙoƙari 10 millimeter kare cikin Niger, cikin wasu bandi army ba a da shi ba, ya ce 10 millimeter, ya ce cikin ƙasar Niger babu wanda za ya zama ciki.
A dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar dai, gwamnatin ta ba da hutu a yau ga dukkan lokacin ma'aikatan ƙasar, abinda ya sa Malam Manu Konseye cewa ba za a mancewa ba da abinda ya wakana a can baya a lokacin wannan Tawayen.
Rana ce da ta kafa cikin tarihi a ƙasar Nijar, rana ce da ba za a manta da ita ba, saboda kowa ya san al'amuran suka faru har an ka kai ga wannan kirkiro wannan rana da an ka sasanta da 'yan Tawaye.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.